Gwamnatin jihar Niger a tarayyar Najeriya ta kaddamar da sabon kamfanin sarrafa shinkafa da zai taimaka wajen samun saukin shinkafar a tsakanin al'ummar ƙasa. Da yake zantawa da muryar Amurka, gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce an buɗe sabon kamfanin sarrafa shinkafar ne a garin Bidda a ƙarƙashin wani shiri na haɗin gwiwa a tsakanin gwamnatin jihar Niger da kuma gwamnatin tarayyar Najeriya sannan da ƙasar Koriya, kamar yadda ya yi ƙarin bayani.
Mun buɗe kamfanin gyaran shinkafa wato rice mill a Bidda, kuma ni na tabbata wannan ya ɗaya daga cikin irin ayyukan da muke so a yi na cigaba da ƙarfafa aikin kayan amfanin noma da kuma samun jama'a aiki. Wannan shi kamfanin mun zo da mutanen Federal Ministry of Agriculture da kuma mutanen Korea da su ma suka ba da gudunmuwar yin wannan rice mill ɗin. Yana tace shinkafa ya gyara shi ton 1.5 kowane awa. So mun zo an tada mashin an kunna mun gani.
Ya abin zai kasance wurin sayar da shinkafan nan, gwamnati ne za ta sayar kuku, akwai wani tsari da aka yi?
Yanzu maganar da muke tun da ke ba mun kaɗai ba ne ba, hada gwamnati tarayya. Na farko muna maganar yadda za a sa irin dokokin da za a sa a zaɓi kamfanin da za su ɗauki wajen, su kula da wajen. Su kuma kamfanin in sun ɗauka za su dinga sayan shinkafa hannun mutane suna gyarawa, maimakon su dinga shigo da shinkafa daga waje.
A halin da ake ciki dai, tuni ƙungiyoyin manoma a jihar Niger suka yi maraba da zuwan wannan sabon kamfani da suka ci zai taimaka wajen ci gaban manoman musamman na shinkafa. Alhaji Shehu Galadima shine shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar manoma a jihar Niger.
Manoma musamman zai buɗe musu hanyar aiki, muna musamman zai ƙara musu alfaƙar arzikinsu, sannan ƙasa baki ɗaya za a samu tata abincin ci, kuma za a hana shigo da shinkafa kuma daga ƙasan waje.
Bayanai dai sun nuna cewa Najeriya na buƙatar ton 9 a duk shekara kafin a samu wadatuwar shinkafar a tsakanin jama'a, inda a yanzu alƙalumma suka nuna cewa ton 5 million ne ake samu a duk shekara na shinkafar da ake sarrafawa a Najeriya. A yanzu dai jama'a na cike da fatar ganin sabon kamfanin sarrafa shinkafar na jihar Niger zai taimaka wajen cike gurbin na 9 million da ake bukata a Najeriya, sannan kuma ya taimaka wajen rage farashin shinkafar da a yanzu ya hau sama a kasuwanni. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.